Gwamnatin jihar Plateau ta umurci jami'an tsaro da su bankado 'yan bindigar da suka kashe mutane a wayewan garin yau Juma'a a ƙauyen Tagbe dake karamar hukumar Basa don hukunta su. A wata sanarwa dake da sanya hannun daraktan hulɗa da manema labarai da jama'a na gwamnan jihar Plateau Makud Simon Macham, gwamnan yace harin lamari ne na bata gari dake sanya bakin ciki da fargaba a zukatan al'umar yankin da kuma ganin sun sake maida hannun agogo baya a zaman lafiyan da aka samu a jihar. A wayewar garin yau Juma'a ne wasu 'yan bindiga da ba a tantance ba suka kai hari a ƙauyen Tagbe dake kan iyakar jihar Plateau da Kaduna, suka kashe mutane suka kuma kone gidaje da kayan abinci. Mai magana da yawun kungiyar raya al'umar Irigbe David Simalison yace sun binne gawarwaki guda 10.
Mutanen nan sun shiga wani ƙauyen da aka kai Tagbe a Biango district, misali karfe 1 na safe suka fara kokone gidaje, suka kashe mutane sun kone gidaje sun yawa. Ba kirge yanzu haka yana magana da ke na wurin ma muna sun kirgawa mutanen da aka kashe yanzu da muka bisne mutane 10 ne har ma da yara a ciki. Abincin da aka cire daga gonaki suka hada da baki daya sun kokone. Wato mutanen da sun yi wannan alamarin mutanen da su shine Fulani. Kamin nan ranar Talata suka ma wayansu yaranmu kuma ambush a wani ƙauyen da ana kiran Shanta. A wannan wurin sun kashe mutane 2 da kingan a wannan sati ya zama mutane 12 suka kashe mana.
To amma yanzu haka akwai jami'an tsaro a wurin?
Yanzu da yana magana jami'an tsaro suna nan, muna son justice, mutanen Irigbe suna son justice.
A gefe guda kuwa shugaban kungiyar Fulani ta Miyetti Allah Kautal Hore a jihar Plateau Umar Dakare da ke zama a karamar hukumar ta Basa yace ba Fulani ne suka aikata kisan ba.
Kuma mun ji labari wannan harin da aka kai amma dama su Irigbe duk lokacin da aka kai masu harin ne suke Fulani ne. To abinda nake son duniya ta gane cewa wannan yankin Irigbe gaba daya ba Fulani, wannan yankin daji ne. To ya kamata da ni shawara na su bar Fulani da suka fita wannan anguwar da inda suke a sabar ni. Idan Fulani su koma, idan wani ya kawo a taka da Fulani za su fada da Irigbe su kama. Kullum abinda muke yi kullum akan cewa a zauna lafiya.
Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong dai ya umarci hukumar ba da agajin gaggawa ta jiha da hukumar inganta zaman lafiya a jihar Plateau da su tantance aukuwar lamarin da zummar ba da tallafi wa waɗanda suka shiga wannan iftila'i. Gwamnan ya kuma buƙaci al'umma da su ba jami'an tsaro goyon baya ta hanyar ba da bayanai da zai kai ga gano waɗanda suka yi aika-aikan. Ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai jami'an tsaro a jihar Plateau ba su ce komai kan batun ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.